This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. A Niger, za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko Fara'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar internet voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin A Bari Ya Huce. Da farko dai, bari mu fara ba ku cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Shugaba Barack Obama ya ce Amurka da ƙasar Saudi Arabia za su ci gaba da yin aiki tare wajen daƙile ayyukan ta'addanci a gabas ta tsakiya da duniya gabaki ɗayanta, ciki har da yaƙi da ake fafatawa da 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar Islamic State. Mr. Obama ya ce Amurka da Saudi Arabia suna nuna damuwa a kan yadda al'amura suka kasance a ƙasar Yamar da kuma buƙatar da ke akwai na maida gwamnatin ƙasar bisa turba, da kuma damuwar da Saudi Arabia ke nunawa a rikicin ƙasar Siriya. Shugaba Obama ya yi wannan furucin ne kafin ya gana da Sarki Suleiman na Saudiya a fadar White House a jiya Juma'a. Wannan ce ziyarar farko da Sarki Suleiman ya kawo nan Amurka tun lokacin da aka naɗa shi bisa wannan mukami a watan Janairu bayan rasuwar Sarki Abdullah. Shugaban na Amurka ya ce da shi da Sarki Suleiman sun tattauna batun ƙaddamar da yarjejeniyar da ƙasashen duniya suka kulla a kwanan nan da nufin daƙile shirin nukiliyar Iran. Ita dai ƙasar Saudi Arabia tana nuna ɗari-ɗari a kan yarjejeniyar, kuma tana ɗaukar Iran a zaman matsala a yankin. Ganawar da shugabannin biyu suka yi a jiya Juma'a ita ce ganawar farko tun taron ƙolin da aka yi a ranar 14 ga watan Mayu, lokacin da shugaba Obama ya yi wa shugabannin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen yankin Gulf bayani a kan yarjejeniyar da ake son kullawa da Iran a lokacin a kan shirin nukiliyar ta, a kan damuwar da su ƙasashen yankin ke nunawa. Shugaba Vladimir Putin na ƙasar Rasha ya ce ƙasarsa tana son ta kafa ƙawancen ƙasa da ƙasa na yaƙi da ta'addanci, da kuma cewa shugaban ƙasar Siriya a shirye yake ya gudanar da zaben wakilan majalisar dokokin ƙasarsa tun da farko, har ma ya haɗa da wakilan masu hamayya a harkokin gudanar da mulkin ƙasar. Jiya Juma'a, shugaba Putin ya faɗa wa taron haɓaka tattalin arzikin ƙasashen gabashin duniya cewa suna son su kafa wata ƙawancen yaƙi da ta'addanci da kuma tsatsauran ra'ayi. Ya ce yanzu haka gwamnatinsa tana tuntuɓar ƙawayenta a kan wannan batu, kuma ya ce shi da kansa ya tattauna wannan batu da takwaran aikinsa na Amurka Barack Obama ta wayan tarho. Haka kuma shugaban na Rasha ya ce shugaban Recep Tayyip Erdogan na ƙasar Turkiya da shugabannin Saudi Arabia da Sarki Abdullah na Jordan da shugaba Abdul Fattah el-Sisi na ƙasar Masar suna daga cikin shugabannin da ya tattauna wannan batu da su. Shugaba Putin ya kuma ce shugaba Bashar al-Assad na Siriya ya yi na'am da wannan dabara, kuma a shirye yake gudanar da zaben wakilan majalisar dokokin ƙasar satin da farko, da kuma fara tuntuɓar masu hamayya da nufin haɗa su cikin harkokin gudanar da mulkin ƙasarsa. Shugaba Putin ya ce 'yan gudun hijira daga Siriya suna arcewa ne domin musgunawa da 'yan ƙungiyar Islamic State suke musu, amma ba domin salon mulkin Bashar al-Assad ba. To amma gwamnatocin ƙasashen yammacin duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a sun zargi dukkansu, gwamnatin Siriya da 'yan ƙungiyar Islamic State, da laifin keta haƙƙoƙi da 'yancin jama'a a ƙasar ta Siriya. A wani yunƙurin sassauta zaman tankiya ko kuma zaman ɗarɗar a kan caje-cajen ta'addanci da kuma gano hanyoyin inganta yunƙurin samun zaman lafiya na Afghanistan, jiya Juma'a shugaban ƙasar Afghanistan ɗin da wani babban jami'in Pakistan makwabciyarta suka yi shawarwari a birnin Kabul. babu wani bayani da aka gabatar akan wannan tuzali da aka yi tsakanin shugaba Ashraf Ghani da kuma mai baiwa gwamnatin Pakistan shawarwari akan matakan tsaron cikin gida Sartas Aziz. Jami'an biyu sun gana ne a gefen taron kungiyar haɗin kan tattalin arzikin yankin da ake yi a kan ƙasar Afghanistan. Ana kuma yin taron ne a yayin da Afghanistan ɗin ke gunagunin cewa Pakistan ta kasa ɗaukan wani mataki akan 'yan kungiyar Taliban da 'yan tawaye da aka danganta da kungiyar Haqqani da aka yi zargin cewa suna gudanar da hidimominsu ne daga ɓangaren kan iyakar ƙasar Pakistan. Kafofin gwamnati sun ce an yi tattaunawar awa 1 da mintoci 30 tsakanin ƙasashen biyu, to amma kuma ba su faɗi ba daɗa ko shawarwarin sun taimaka wajen tunkarar batutuwan da ke damun ƙasashen biyu. Bayan ganawar tasu, shugaba Ghani ya yi wa mahalarta taron bayanin cewa tun lokacin da ya tsare kan ragaman mulki, gwamnatinsa take ƙoƙarin yin shawarwari da 'yan tawaye tare da shiga tsakanin ƙasar Pakistan, to amma kuma yana nuna tababa game da yunkurin da Pakistan ɗin ke yi. Shugaban na Afghanistan bai ba da wani ƙarin haske ba, amma ƙasarsa ta daɗe tana zargin rundunar sojan Pakistan da laifin goyon bayan 'yan Taliban a Afghanistan da kuma yin shishigi a harkokin ƙasarsa. To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a aka caji manyan wakilan jam'iyyar Sobado ta ƙasar Ukraine da laifin yin bore bayan da aka musu tambayoyi dangane da arangamar da aka yi a harabar majalisar dokokin ƙasar a ranar Litinin. Jami'an tsaro guda uku ne suka mutu a sakamakon raunin da suka ji daga tashin gwamnati a lokacin da aka yi arangama tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga nuna rashin amincewa kuskuren rimar da aka yi wa tsarin mulkin ƙasar da ya bai wa yankunan ƙasar ƙarin iko, ciki har da yankin da ke hannun 'yan tawaye a gabashin ƙasar. Fiye da mutane 140 aka kwantar a asibiti. Wani jami'in tsaro yana cikin rai kwakwai mutu kwakwai. Jami'ai biyu da aka yi wa tambayoyi a jiya Juma'a sun haɗa hadda wani tsohon minista mai suna Iho Saivaika da kuma tsohon wakilin majalisar dokokin ƙasar mai suna Yuri Saratyok. Jami'an sun ce sun gano mutumin da ake kyautata zaton shi ne ya jefo gurnetin, mutumin da ya tsohon mayaƙi ne da ke cikin rundunar sa kai a gabashin ƙasar. Yawancin waɗanda suka yi zanga-zanga a ranar Litinin 'yan jam'iyyar Sobodo ne, tun da farko a jiya Juma'a shugaba Vladimir Putin na Rasha ya yi Allah wadai da mummunar arangamar da aka yi. Mai magana da yawun hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya Melissa Fleming ta faɗa a jiya Juma'a cewa rikicin 'yan gudun hijira ya tona asirin bambancin manufofi da yadda suke ɗauka al'amarin, wato tsakanin ƙasashen wakilai ƙungiyar ƙasashen Turai. Ta buƙaci a kafa cibiyoyin tantance 'yan gudun hijira ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar ƙaurar baki ko kuma 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa. Tun da farko, kwamishinan hukumar Antonio Guterres ya ce idan kawunan ƙasashen Turai ya ci gaba da rabuwa a kan wannan al'amari, to masu fasa ƙaurin jama'a su ne za su ci moriya.
Labaran duniya kenan kuwa gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na A Bari Ya Huce. Jama'a masu sauraro barkamu da saduwa da ku tare da fatan an tashi lafiya ga dimbin gaisuwar filin a bari ya huce nan zuwa ga masu sauraron mu irin su mai martaba sarkin Sakwa Mustapha Muhammad Binni Abdul Qadir sai dan Sakwa Muhammad wato Shittiman Sakwa tare da controller Aminu Abba sai EC Musa Dahiru Wike tare da DC Alkali Baba Madaki wato Alanki da fatan kuna nan lafiya kalau dan ban gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu Gambo Barau Patiskum tare da iyalansa sai Dikko Buba a Bukuyum dake Ja Zamfara sai gaisuwar Sani Ahmad speaker tare da Abubakar Ahmad sai Adam Idris tare da Muhammad Tukur sai Bashir Suleiman tare da Umar Bello Musa sai gaisuwar Babawo Browser tare da Rabi'u Usaini Muhammad sai kuma Awwal Abacha dan Hutu tare da Musa Saidu haka kuma muna miƙa dambin gaisuwa zuwa ga Huzaifa Arsenal tare da Jide Baba sai gaisuwar Aliyu Ibrahim Abdullahi Ibrahim tare da Abdullahi Sambo Sakwa sai Nuruddin M Adam tare da Shamsu Dauda sai kuma gaisuwar Al-Mustafa Musti tare da Abdul Aziz manager dukan ku da fatan kuna nan lafiya kalau
नजराना देने तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने दिल के बदले में दिल का नजराना देने मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन 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 सुन
साजन जी घर आए साजन जी घर आए दुल्हन क्यों शर्माए साजन जी घर आए
To a gaba sai gaisuwar Hajiya Asma'u Musa Ilyasu a kanan Dabo sai Abubakar Haruna na gidan radio na ta Express FM dake a kanan Dabo sai gaisuwar Ahmed Muhammad na kamfanin Daily Trust dake Gombe a canjar Gombe kenan sai Malam Ahmed kai gama a Baucin Yakubu tare da Hajiya Aishatu Kawur Bado sai Ali Muktar Umar Kwalli wanda ke karatu yanzu haka a kasar Uganda tare da Hajiya Hindatu Mamangusau a Zaria sai Hajiya Amina Hamza Babes ita ma a nan Zazzau sai gaisuwar barista Isyaku Barau na jihar Niger tare da Danburam Maradum garkuwan IBB kenan a can jihar Zamfara sai gaisuwar Dallami Alhaji Wushishi wato barista tare da iyalansa Aisha da Aisha da fatan suna nan lafiya haka kuma muna miƙa dimbin gaisuwa zuwa ga shugaban kungiyar lauyoyi ta Najeriya Reshen jihar Bauchi wato barista Faruk Sarki sai gaisuwar Habibu Ahmed tare da Jamil Umar Odubo sai gaisuwar Sa'ad Kagarko tare da Sunusu Ali sai Prince Abdulkadir Sardauna tare da Malam Tijani Muhammad sai Umar na kamfanin Connect tare da Hajja Fatima Awalu Salisu wato uwar Sharifai tare da Ismail Bima mai Gombawa da fatan dukuna nan lafiya muna mika dambun gaisuwa zuwa ga Kabiru Usman tare da Muhammad Idris sai gaisuwar Yakubu Muhammad Makera KNUST tare da Muhammad B Suleiman na University of Maiduguri sai Hafsat Adamu Modibbo tare da Jamilu Hamza sai Ya'u Garba Mashima Zakariya tare da Abati Mai Chamba sai gaisuwar Halima Maccido tare da Shaddadul Ansari sai gaisuwar Fatihu Musa Salihi tare da Abu Taimiya Enagi sai Yahaya Muhammad Husaini BKD tare da Jamil Kabir sai gaisuwar Usman Aliyu Qarayi tare da Sani Yusuf Shala tare da Yahaya Umar sai Aliyu Ishaq da Uke Zazzau sai kuma gaisuwar Adam Yahaya Adam tare da Yahaya Muhammad sai gaisuwar Hadiza Mai Gari tare da Shehu Usman a Bauchi sai Miko Garba Gimi tare da Salisu Isa sai gaisuwar Mustafa Bunkure tare da MK Soja Gaya sai Sabiu Yahaya tare da Adamu Alkali Mahmud da fatan dukuna nan lafiya kala
अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और ढोलना कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना ला 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 ला। कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और ढोलना है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ढोलना कदम पे तुम थे दो चार कदम पे हम थे दो चार कदम पे तुम थे दो चार कदम पे हम थे
दो चार कदम ये लेकिन सौ मीलों से क्या कम थे
फिर उस पे कदम कदम पे दिल का डोलना हाय डोलना
ओ डोलना
कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना
कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो
Gaiso fatar alheri zuwa ga shugaban rundunar adalci Alhaji Abdulkarim Dayyabo tare da iyalansa. Muna taya su muna daurin auren ƴaƴansu wato Rufaida tare da Nasiba wanda za a yi yau Asabar da misalin karfe 11 na safiya a masallacin Juma'a na Umar bin Khattab dake kan titin Zaria a kanan Dabo. Allah Ubangiji ya sanya alheri. Haka kuma muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga ango Mustapha Alkali Koko a jihar Kebbi Nigeria wanda shi ma a yau yace za a daura auren sa da karfe 2:30 na rana sai dai bai bayyana mana sunan amaryar ba. Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Tukur Shehu tare da Aliyu Usman taka lafiya a birnin Kebbi. Sai kuma gaisuwar mai sauraron mu Anas Saminu Ja'e na gidan makira a kanan Dabo da fatan kuna nan lafiya.
A gaba za mu mika gaisuwa ta musamman zuwa ga Alhaji Rulwanu mai man gida na malamawar gangara a can jihar Jigawar Najeriya. Sai kuma gaisuwar Muhammad Sabo wato Tracking Gear da jihar Bauchin Yakubu kenan da fatan duk kuna nan lafiya. Haka kuma muna mika dimbin gaisuwar mu nan ta musamman zuwa ga Abdulsalam Isa sai Suraja na Misura Sawi tare da Abubakar Tanko Ahmed. Haka kuma muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Muhammad Bashir Murtala kenan a jihar Bauchin Yakubu sai Kamaluddin Yusuf Faskari tare da Harisu sai ne dukkan su wakilai na dandalin nan ko in ce majalisa ta masu saurara a bari ya huce. Haka kuma muna gaida Muhammad Salisu sai gaisuwar Abdullahi Salisu tare da masu sauraron mu Awal Bashir sai Abdulrahman Umar Hassan. A gaba sai gaisuwar Nura Ibrahim tare da Ahmad M Kabir sai kuma gaisuwar Isa Muhammad Inuwa tare da Abdullahi Abubakar sai Jabir tare da Aliyu Ibrahim sai Usman Alamin da Umar Garba Dorayi na Jami'ar Bayero dake kanan Dabo da fatan kuna sauraron mu kuma kuna biye da wannan fili na Abariya Huce.
कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना
कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना
मर जाना था ये भेद नहीं था खोलना ओ ढोलना
ओ ढोलना
कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना
to kafin mu karkare da mu mika gaisuwa nan zuwa ga Jabir A Jabir da fatan yanzu na fadi sunanka daidai sai Aminu Sale tare da Salis Usman sai gaisuwar ya uka funta tare da Aminu Abdullahi sai Hamzat Bala Tanko sai Baba Balarabe da Adamu Isa Kafaji na fatan na fadi sunanka daidai sai Muhammad Nuru Koboko tare da Nawas Mayaki sai Abdullahi Yakubu Gyar tare da Isa Tiwada Gadiya sai Sama'ila Alhassan Kedi tare da Lamido Bashir sai Ibrahim Folonius. Haka kuma muna mika dan gaisuwa zuwa ga Sunusi Yaka sai tare da Ahmad Ibrahim Kongo sai Muji Adam tare da Adamu Abubakar da fatan kuna nan lafiya. Haka kuma muna mika dan gaisuwa zuwa ga Abdul Aziz Baba dan Ladi sai Arsala Musa da Najibullah Live sai Yahaya Musa Nobiro Matazu sai kuma Ahmad Modibo da Yusuf Zizu tare da Sadiq Abdullahi Kamba sai Jamilu Umar da Yusuf Abubakar sai Faruk Umar Muhammad da fatan dukuna nan lafiya.
सपने दिखाए अब तो मेरा दिल
जागे न सोता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है
Madalla kafin mu kai ƙarshen shirin namu ne yanzu ga takaitattun labaran duniya.
Shugaba Barack Obama ya ce Amurka da ƙasar Saudi Arabia za su ci gaba da yin aiki tare wajen daƙile ayyukan ta'addanci a gabas ta tsakiya da duniya gabaki ɗayanta ciki har da yaƙi da ake fafatawa da yin yaƙin sa kan ƙungiyar Islamic State. Shugaba Vladimir Putin na Rasha kuma ya ce ƙasarsa tana son ta kafa ƙawancen ƙasa da ƙasa na yaƙi da ta'addanci, kuma shugaban ƙasar Siriya a shirye yake ya gudanar da zaben wakilan majalisar dokokin ƙasarsa tun da wuri, har ma ya haɗa da wakilan masu hamayya a harkokin gudanar da mulkin ƙasar. Jiya Juma'a shugaba Putin ya faɗa wa taron haɓaka tattalin arzikin ƙasashen gabashin duniya cewa suna son su kafa wannan ƙawancen yaƙi da ta'addanci da kuma tsatsauran ra'ayi. Ya ce yanzu haka gwamnatinsa tana tuntuɓar ƙawayenta a kan wannan batu, kuma ya ce shi da kansa ya tattauna wannan batu da takwaran aikinsa na nan Amurka Barack Obama ta wayan tarho. A wani yunƙurin sassauta zaman tankiya ko kuma zaman ɗarɗar a kan caje-cajen ta'addanci da kuma gano hanyoyin inganta yunƙurin samun zaman lafiya na Afghanistan, jiya Juma'a shugaban ƙasar Afghanistan ɗin Ashraf Ghani da wani babban jami'in ƙasar Pakistan makwabciyarta suka yi shawarwari a birnin Kabul. Babu wani bayani da aka gabatar a kan wannan tozali da aka yi tsakanin shugaba Ashraf Ghani da kuma mai baiwa gwamnatin Pakistan shawarwari a kan matakan tsaron cikin gida Tartar Aziz. Jama'an biyu sun gana ne a gefen taron ƙungiyar haɗin kan tattalin arzikin yankin da ake yi a ƙasar Afghanistan.
Da takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu ne yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin, kuma lokacin da za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin abokan aikina daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sarfili Hashin Gumel nake cewa mu huta lafiya. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.